This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yau Litinin 27 ga watan Janairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, Falastinawa sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin, yayin da sojojin Isra'ila suka bude wuraren duba ababen hawa akan hanya. A makon da ya wuce ne gwamnatin Trump ta fara korar ɗaruruwan baki da ke zama Amurka ba bisa ka'ida ba, musamman waɗanda suka taɓa aikata laifuka. ‘Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun shiga tsakiyar birnin Congo mafi girma a gabashin ƙasar a yau Litinin.
To dangane da batun halin da ake ciki a ƙasar ta Congo, za a ji abin da ke faruwa a daidai wannan lokaci.
Daruruwan mutane ne suka yi yunkurin tserewa daga Jamhuriyar Demokratiyyar Congo zuwa Rwanda a jiya Lahadi, yayin da aka yi harba-harba a gabashin birnin da ke da nisan kilomita kaɗan daga fagen daga.
Hukumomi a jihar Enugu, Najeriya sun ce sun kaddamar da bincike kan hatsarin da ya kai ga fashewar wata tanka da ta yi sanadin mutuwar mutum goma.
A cewar gwamnati Peter Mba, muna kuma daukar matakan gaggawa a matsayin mu na gwamnati. Ina magana da shugaban rundunar hukumar kiyaye aukuwar hadura ta kasa reshen jihar.
To muna dauke da karin bayani. Sannan shirin ilimi garkuwar dan Adam na nan tafi tare da baban gida Jibril, wanda ya nazari kan bikin ranar ilimi ta duniya da aka yi a makon da ya gabata. Kazalika muna dauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma fa bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Falastina sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin, yayin da sojojin Isra'ila suka bude wuraren duba ababen hawa da ke kan hanya, suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin kasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da Isra'ila ta kaddamar akan Hamas. Dubban mutane da galibin su ke tafiya da kafa na akan hanyar zuwa birnin Gaza, wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da Isra'ila ta kai hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama, wanda sojojin ƙasar suka ce sun kai su ne da nufin murƙushe ƙungiyar mayakan. Birnin Gaza na ɗaya daga cikin yankuna da yawa da Isra'ila ta bada umarnin mazaunansa su tashi, lamarin da ya sa jama'a suka yi ta gwagwarmayar neman mafaka a lokacin, wato a lokacin da ake gwabza yakin. Yawancin mutanen da aka tada sun rasa matsugunan su lokuta da yawa, har sai da suka koma zama sansanonin da aka gina da tantuna. Komawar Falastinawa birnin Gaza na zuwa ne a daidai lokacin da aka tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta kunshi sakin wasu da aka yi garkuwa da su a Gaza, da sakin fursunoni Falastinawa da Isra'ila ta tsare, sannan aka kai ƙarin agajin jinƙai Gaza. A makon da ya wuce ne gwamnatin Trump ta fara korar ɗaruruwan baki da ke zama Amurka ba bisa ka'ida ba, musamman waɗanda suka taɓa aikata laifuka. Ko da yake a yayin wata hira da shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC, babban jami'in da ke kula da iyakokin ƙasar Tom Homan ya ce su ma baƙin hauren da basu taɓa aikata wani laifi ba, basu tsira ba.
Right now is concentrating public safety threats, national security threats.
Ya ce a halin yanzu burin shine kawar da duk waɗanda ke zaman barazana ga jama'a da tsaron ƙasa. Wannan rukunin mutanen bai da yawa, a saboda haka za mu fi ba da fifiko a kansu, kamar yadda shugaba Trump ya yi alkawari. Amma yayin da ake samun ci gaba, za a faɗaɗa matakin, za a ga ƙarin kaman baƙin hauri a faɗin ƙasar. A ranar Talata ne dai aka fadda umarnin ba jami'an kwastam da na tsaron iyaka damar aiwatar da dokar kaman baƙin hauren a wurare kamar coci-coci, makarantu da asibitoci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu fara da batun birnin goma na Jamhuriyar Demokratiyyar Congo. Inda rahotanni daga birnin ke cewa ƴan tawayen M23 sun kwace ikon goman wanda ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan wata mummunar arangama da aka yi tsakanin dakarun ƙasar da mayakan na M23. Kamar da za ku ji a wannan fasarar rahoto da Sarfil Hashin Gumel ya hada mana.
Daruruwan mutane ne suka yi yunkurin tserewa daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo zuwa Rwanda a jiya Lahadi. Yayin da aka yi ta harba-harba a gabashin birnin da ke da nisan kilomita kaɗan daga fagen daga. Binti Keita, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a ƙasar Congo, ta shaida wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi cewa al'amura a birnin goma sun dagule.
M23 and Rwandan forces penetrated Munigi, capture in the outskirts of Goma city.
Tace dakarun M23 da na Rwanda sun kutsa cikin Munigi da ke wajen birnin Goma, lamarin da ya haifar da firgici ga jama'a. An toshe hanyoyi kuma ba za a iya amfani da jirgin sama ba don gudun hijira ko ayyukan jin ƙai. Ƙungiyar M23 ta sanar da rufe sararin samaniyar Goma, wato mun makale kenan. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wata sanarwa inda ya buƙaci dakarun ƴan tawaye na M23 da su dakatar da farmakin da suke kaiwa birnin Goma. Da yammacin ranar Asabar, Congo ta katse hulɗa da ƙasar Rwanda, wadda ta musanta baiwa ƙungiyar M23 goyon baya duk da hujjojin da ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran mutane suka tattara. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar ƙalla dakarun wanzar da zaman lafiya 13 a makon da ya gabata. Gwamnatin Congo ta ce kutsa kai da 'yan tawayen suka yi a Goma ayyana yaƙi ne. Hararen da 'yan tawayen M23 ke kaiwa a tsakiyar yankin mai arzikin ma'adanai na barazanar dagula yaƙi mafi daɗewa a Afirka, tare da ƙara raba fararen hula da mahallansu. A cewar wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya, sama da kashi 3 na al'ummar lardin Kivu ta Arewa, inda Goma take a halin yanzu, suna gudun hijira, kuma kame birnin Goma zai ƙara dagula lamarin.
To a gaida Sarfil Hashin Gumel, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
ƴan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun shiga tsakiyar birnin Congo mafi girma a gabashin ƙasar a yau Litinin, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a rikicin da aka shafa shekaru da dama ana yi a yankin da dama ke fama da rikicin jin ƙai, ɗaya daga cikin mafi muni da aka gani a duniya. Haɗakar ƙungiyar ƴan tawayen da ke ƙarƙashin jagorancin ƴan tawayen M23 da galibin mambobinta ƴan ƙabilar Tutsi ne ta ce ta kwace gaba ɗayan birnin da ke kusa da tafki, amma ba a iya tabbatar da hakan ba daga wata majiya daban. An yi ta harbe-harbe a kusa da wani filin jirgin sama da ma tsakiyar birnin da kuma kan iyakar ƙasar da Rwanda, inda wasu mazauna birnin biyu suka ba da rahoton cewa ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin mayakan da ke samun goyon bayan gwamnati da mayakan M23. Akwai ruɗani a cikin birnin, a nan kusa da filin jirgin mun ga sojoji da yawa. Ban dai ga wani ɗan ƙungiyar M23 ba tukunna, abinda wani mazaunin birnin da ya nemi a saka sunansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan ta wayar tarho. Hare-haren jiragen sama marasa matuƙi da Rasha ta kai sun lalata wuraren ababen more rayuwa a yammaci tsakiya da kuma gabashin Ukraine a yau Litinin. Sojojin saman Ukraine sun ce sun harbo 57 daga cikin jimlar jiragen sama marasa matuƙi 108 da sojojin Rasha suka harba a cikin dare. Rundunar sojan saman ta ce ta kakkaɓo jiragen ne a yankunan Dnipro, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kamelnitskiv, Kyiv, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Venetia da kuma Jitomir. Jami'ai a Dnipro, Ivano-Frankivsk da kuma Sumy sun ce hare-haren jiragen saman sun shafi muhimman wuraren more rayuwa. Gwamnan Dnipro Serhiy Lysak shi ma ya faɗa ta kafar sadarwa ta Telegram cewa harin da Rasha ta kai a yau Litinin ya raunata aƙalla mutane 5 a birnin Nikopol.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To hukumomi a jihar Enugu Najeriya sun ce sun kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar wata tankar man fetur a kusa da babban birnin jihar kamar da zaku ji a wannan rahoto da Alfonso Okoro-Uge ya aika mana.
Hukumomi a jihar Enugu sun ce suna nan suna gudanar da bincike don gano ainihin musabbabin fashewar tankar dako man fetur da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum goma a yankin Ugonyama a ranar Asabar da ta gabata. Gwamnatin jihar ne ta shaida hakan tare da bayyana alhini a lokacin da gwamnan jihar Peter Mbeya ziyarci inda lamarin ya faru wannan Asabar da ta wuce. A cewar gwamna Peter Mbeya, muna kuma daukar matakan gaggawa a matsayin mu na gwamnati. Ina magana da shugaban rundunar hukumar kiyaye aukuwar hadura ta kasa reshen jihar don tabbatar an tilasta dokar haramtawa direbobin tankar man fetur jigilar man fetur ba tare da kayan kare zubewarsa ba. Wato ya kasance duk wani direban tanka da ke jigilar man fetur yana da kayan kariya, yadda idan har ta fadi man ba zai zube ba. Gwamnan ya ƙara da cewa gwamnatin jihar Enugu za ta dubi yadda za a inganta dokar hanya don hana sake aukuwar irin wannan al'amari. Peter Mbeya ya ƙarƙare da cewa ba za mu ma jira har sai gwamnatin tarayya ta gyara ɗayan layin hanyar ba. Mu a matsayinmu na gwamnati za mu ɗauki mataki nan take don tabbatar an yi duk abin da ake buƙata a yi a ɓangaren hanyar. To kowane hali waɗanda suka jikkata suke ciki, kenan tambaya ga shugaban hukumar kashe gobara ta jihar Enugu Okudiri Oha a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka a safiyar yau. Yace wasu suna samun sauki, abinda bana iya tabbatarwa a halin yanzu shine ainihin adadin waɗanda suka mutu. Ina da tabbacin mutum 11 a ranar Asabar. Ban san ko wasu sun mutu a asibiti ba ko kuma an gano wasu kuma. Batun fashewar tankokin man fetur daina neman zama ruwan dare a Najeriya, inda ake alakanta yawan aukuwarta da rashin ingantattun hanyoyi da kuma kin bin dokokin hanya. Yanzu fashewar tankar man fetur ta Enugu ta kasance akalla ta 5 a cikin watanni 4 da suka wuce. Ganin cewa an samu fashewar tankar man fetur a garin Suleja na jihar Neja a ranar 18 ga wannan watan. Haka zalika, an samu aukuwar al'amarin a shekarar da ta gabata a garin Taura da ke jihar Jigawa a ranar 15 ga watan Oktoba, a garin Agaye na jihar Neja a ranar 8 ga watan Satumba, da kuma a garin Ibada da ke jihar Oyo a ranar 7 ga watan Satumba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
Tare da Alfonso Sokorigwe. To a jamhuriyar Nijar, wani bincike a ofisoshin magadan gari da na shugabannin rassan majalisun jihohi ya bankaɗa wata badakalar makudan miliyoyin sefa, lamarin da ya sa gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta fara yunkurin damƙa batun a hannun hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Dangane mutanen da ake zargi da hannu a wannan almundahana sun fuskanci shari'a. Wakilin murya Amurka Suleiman Munibarma na ɗauke da ƙarin bayani.
Birane kamar su Abala, Tano, Tawa, Zander da Yamai na daga cikin irin waɗannan wurare da sifitoci masu aikin bincike suka gano an handame ɗaruruwan miliyoyin sefa, kamar yadda ministan cikin gidan nishar Janar Muhammad Tumba ya bayyana. Ya kuma zayyana wasu daga cikin da'irorin da ake zargin an tafka irin wannan almundahana.
For example, you see Urafan, 169 million, Olelewa, 287 million.
Yace a da'irar Urafan miliyan 169 na sefa aka gano an salwantar, miliyan 287 a Walelewa, sai Zander mai miliyan 355 da Tawa mai miliyan 244.
Bilu Zander 355 million, Tawa 244 million.
Wasu 'yan ƙasa da muka nemi jin ra'ayoyinsu sun yi na'am da matakin gwamnatin.
Wannan mun gode kwarai, haka ne muke so shugabanni su yi. Ba Amerika kare duk wanda sun kai zambace wanga kasa, ai kokari kowa ya biya dan kudin kasa ba kudin mutum bane.
Muna fata wannan bincike a ci gaba da shi, kuma a hiddo sunayen waɗanda suka yi wannan almundahana. Mu 'yan ƙasa muna goyen bayan su 100%, kuma muna fatan wa'anda ma ba a binciko ba a ƙara bincikowa.
Tuni aka damƙawa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef rahotannin illahirin wuraren da aka riga aka kammala bincike a yayin da ake jiran jami'ai su ƙarƙare binciken da ke gudana a sauran yankuna domin damƙa komai a hannun hukumar ta Kwaldef wacce za ta bi hanyoyin tatso kuɗaɗen da aka wawure, in ji ministan.
Une fois que nous avons justement le retour de ces inspections, nous les donnons à la Kwaldef.
Shugaban kawancan ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci Renak Omar Adamu ya yaba da wannan kuduri ko da yake a cewarsa akwai bukatar gyara.
Yawancin ana kewa a yi rajajeniya da mutum ya gyara in ya biya shi kenan an bar shi kamar wanda Kwaldef take. To mu a wajen mu kungiyoyi muna ganin cewa wannan ma babban lahi ne da ake yi ko kuma barin barawo ne yayi abin da ya ga dama dan kaman barawo ne ka kama shi an kai shi dakin shari'a sai kuma a ce ya kawo abin nan da ya saka kuma a bar shi ya kai yana ko gobe suka dawo za su yi bannan da ya wuce haka nan.
A watan Afrilun 2024 ne shugaban gwamnatin mulkin soja Niger General Abdurrahman Tchani ya rusa majalisun kananan hukumomi da na jihohi watanni tara kenan bayan juyin mulkin da ya jagoranta. Ko a zamanin mulkin farar kula dangantaka kan yi tsami a tsakanin irin waɗannan wakilai da hukumomin kolin ƙasa sakamakon zargin wasu daga cikinsu da rubda ciki kan kuɗaɗe ko karkata akalar tallafin cimakar da gwamnatin tsakiya ke aikewa domin talakawa ko da yake wasu suna danganta wannan rashin zutuwa da dalilan siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.
A gaida Sule Mumuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar din za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushi.
Masu rawuwa assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Ranar Juma'a da ta gabata ne aka gudanar da ranar ilimi ta duniya. Taken bikin na bana dai shine rawar fasahar zamani wato artificial intelligence ke takawa wajen bunƙasa ilimi musamman ma dai ta bangaren kimiyya da fasaha. A sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana buƙatar ci gaba da samar da ilimi a tsakanin al'umma domin samun gina al'umma domin duniya baki ɗaya. Lokacin da ake wannan biki ne kuma a waje ɗaya aka kammala gasa na hikaya tare da nuna buƙatar tallafawa sashen ilimi musamman ma dai a arewacin Najeriya. Wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari ya halarci wannan taro ga kuma tsaraba da ya aiko wa shirin.
A wani taro na baje kolin hikaya da aka shirya wa ɗalibai Amina da masana suka ce zai taimaka wajen samun maye gurbi ko kuma cika gurbin da yankin arewacin Najeriya ya samu domin zai ba da damar zakulo ɗalibai masu hazaka da ya kamata a ba su tallafi na musamman domin bunƙasa ilimin nasu. Alhaji Bala Abdullahi Kwatu shine ya shirya wannan taro na baje kolin hikimomi daban-daban ya samu halartar ɗalibai daga makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu daga jihohin arewacin Najeriya tare da Abuja.
Kowa da irin baiwan da Allah ya masa, wani ya ƙware a harkar zane-zane, wani ya ƙware a harkar drama, wani ya ƙware a harkar ƙere-ƙere, wani waƙe ya iya, wani kuma rubutun zube, wani kuma adabi. Gashi nan dai kowa da irin baiwan da Allah ya masa. To duk baiwan da ka zo da shi mun riga mun tanadar da gurbin da zaka iya shiga har kai takara da wasu ƙwararrun a rukunin naka, wato rukuni na secondary school. Dama mun yi shi ne domin ƴan makarantar secondary school. Wannan mataki ne ya kamata a sanar da su, a wayar da kansu san menene zai amfane su a rayuwa, ga abin da ya kamata su yi, ga hanyar da ya kamata su bi domin su ci gajiya kuma su ci moriyar rayuwarsu.
Ambassador Zubairu Dada, tsohon ministan harkokin wajen Najeriya ne da ya halarci taron, ya ce har yanzu akwai buƙatar wayar da kan uwaye da ma malamai akan mahimmancin shirya gasa ta nuna hikimar dalibai a makarantu.
Abin da ke faruwa shine mafi yawancin iyayenmu ma tukuna musam basu ma san amfani ilimin ba. Saboda haka da daman su ma basu san aika yaran nasu ma makaranta. Bari yara ce sun samu ilimi, bari yara ce sun shiga irin wannan gasa. So abin da za a yi dole a koma tushe a ƙara ilmantar da su kansu malaman. Da kuma yara
gasar dai makarantar Himma International College da ke Mina ita ce ta zama zakara inda ta samu kyautar naira miliyan 2 da zinari yayin da makarantar Jewel Model School da ke Abuja ta zo na biyu ta samu kyautar naira miliyan 1.5 da kuma Azurfa ita ma makarantar da ta yi na uku an ba ta kyautar naira miliyan 1.
To a zai kuma kungiyar ɗaliban manyan makarantu ta Tijjaniya a Najeriya ta ce koyar da sana'o'i ga ɗalibai ne hanyar yaki da rashin aiki ne a maimakon jiran samun aikin gwamnati a taronta na shekara a Abuja wanda ɗalibai maza da mata daga jami'o'i da manyan makarantu faɗin Najeriya suka halarta. Uban kungiyar Professor Muhammad Mustafa Gwadabe daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce asali shi tela ne don haka ya san muhimmancin koyon sana'a baya ga karatu.
Wani abin da muka maida kai wato ganin mun shekara 14 muna wannan taron sai muka ce to bari mu kalli kanmu mu ga cewa me yake ba mu rauni kuma ya za mu gyara. Muka kalli wannan kungiyar yaran mutum san muka kalli kuma kungiyar mu ta yi OTB. Sai muka cewa to ai kamata yi mu gyara ga misali mun saki fuskantar wani abu da yake damuwa ne a yanzu a Najeriya. Yara suna gama jami'a ba su da aiki kullum muna jan hankalin yaran mu cewa aikin gwamnati ya zama abin da ya zama yanzu saboda kuma muna da fanni na koyar da sana'a a yanzu nan mun graduating jiya yara da yawa wani su koyi harkar dinki wani su koyi harkar hanyar saka haka noma dinki hula da harkar computer din da yawa sun graduate akwai da yawan su yanzu akan wannan suke dogaro akwai wanda sun yi aure suna da iyalai akan wannan sana'o'in to wannan shine abin da muka maida hankali
wato professor ya nuna aikin gwamnati yana da koyar samuwa don haka gara abi dabarar koyar da su ɗaliban nan wasu sana'o'i da za su yi.
Eh haka ne tabbas abin da aka kalla kenan kuma wato yaran mun yaye su da yawa mu kullun suna zuwa gare mu cewa aiki yayi wahala to mu ga cewa to aiko ba magana bace wannan in aikin gwamnati ba shi kadai ne aiki akwai ayyuka da yawa barka shine muka tsaya a cikin mu akwai ƙwararru a fanni daban-daban kamar ni na kware haka dinki daga gida da mani sana'a gidan mu kenan to na tsaya da yara na koya musu yadda ake tafiyar da haka ai ko mun hada kudi a tsakanin mu members mun sai kekunan dinki mun raba mu yaran nan da sauran su musamman mata suna yin wannan ayyukan sosai a fede ne kake yi a tunani harkar computer din nan an koya mara sosai kuma suna yi muna suna samun ci gaba a ciki harkar noman nan ma yara su shiga sosai suna yi noman rani da noman damuna mun hada su ma da wannan nasu ɗin wani banki na ƙasa da aka yi abu na ana ba su loan suna ci gaba da kuma ba sa karɓar loan sun ba sa karɓar loan ibiya don komai na matsare ka ji abin da muke wannan lokaci.
Wasu daga cikin ɗalibai da suka koyi sana'o'i daban-daban a lokacin wannan taro sun bayyana cewa sun samu karuwa ainihin daga taron. Ga dai abin da wata ɗaliba mai suna
Albashir Hafsat Abdurrahman daga Kogi State College of Health Science and Technology Idda. To alhamdulillah abin da na koya daga wannan conference na da yau ɗaya daga cikin abin da na koya a wannan conference din shine pertaining magana da aka yi na entrepreneurship. To abin da ya burge ni though I'm a fashion designer ni tela ce amma za a yi irin wannan abun I would like to do more on graphic design.
Wato yanzu ke tela ce kina dinki ne yaushe kike samun dama ki dinki kuma ki tafi makaranta?
Okay dinki na sai na zo hutu nake samun time dan
shagon naki yana lakwaje ne ko a wani?
Na'am yana lakwaje ne.
A ƙarshe me zaki faɗa wa ƴan uwanki mata wajen koyon sana'a maimakon sun gama makaranta kawai su yi ta jiran sai sun samu aiki daga gwamnati?
To abinda kaɗan daga cikin abinda zan iya gaya ma ɗan uwana mata shine su koyi sana'a don da sana'a ko da yau an ce mutum da ta gama makaranta ta yi aure especially a ce ta yi aure yanzu ba za ta dinga jira a ce cewa dole ne sai mijinta ya mata komai ba ko kuma tana jiran albashi every month kafin albashi ya shigo amma with da aikin hannu za ta iya taimaka ma kanta da yaranta kuma da mijinta.
To masu sauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Mustapha Nasiru Batsari daga Mina da kuma Nasiru Adamu Elhika daga Abuja da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation na ku abin yaji furke ci a huta lafiya sai wani mako
an hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
to gaida baban gida Jibril karfe 10 na safe da minti 24 a nan Washington DC yanzu kuma ga kadan daga cikin rayuwar da kuke aika mana zamu fara da sakon Sama'ila Agnes Malafaturi wanda yake ina kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu kan cewa matakan inganta tattalin arzikin Najeriya da ya dauka shine fa matsalar talakan kasar mu a Najeriya an janye tallafin man fetur gashi ana shirin shigo da batun biyan haraji bayan an yi gyare-gyare akai to shine ake so talaka yayi ne sai sakon Isuhu Makeri Madattai da Magaram tare da Sunusu Madattai da Zainadu Ali Fetifuwa Medik da shugaba Zubairu Mai Matala da Magaram wadanda suka ce salam VOA Hausa hakika mun ji cewa gwamnati ta zauna da ƴan kasuwa wajen ganin sassauta farashi kafin isowar watan Ramadana to Allah ya sa hakan ya tabbata domin a samu sauki sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ce aikin titi na kilomita 5 a karamar hukumar Mutar Jau ya ci gaba bayan gwamna ya zo ya tsawatar fata shine Allah ya sa aikin ya gudana babu kama hannun yaro ba tare da jinkiri ko jan kafa ba sai sakon ID Alhaji Alhassan Isuhu wanda ce salam VOA Hausa barkanku da wannan lokaci ina so ku isan min da sako na zuwa ga mahukuntan kasa ta Niger musamman ministan ilimi da su taimaka suwa Allah su samar mana da malamai a makarantun mu na primary da ke yankin arewacin gundumar da magaranta kaya a jihar da Magaram Allah ya sa sako na ya je inda ya kamata sai kuma sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa wadanda suka ce salamun fatan alheri ga VOA Hausa zanga-zanga da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke gudanarwa a headquarter ɗin sandan Najeriya bisa zargin cin zarafin al'umma da cin hanci da rashawa tamkar kwato jama'a haƙƙi ne to yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya a takaice
Palestina sun fara komawa birnin Gaza da safiyar yau Litinin yayin da sojojin Isra'ila suka bude wuraren duba ababen hawa akan hanya suka kuma bar jama'a su koma yankunan arewacin kasar da aka rufe tun kwanakin farko na yakin da Isra'ila ta kaddamar akan Hamas dabban mutane da galibin su ke tafiya da kafa na akan hanyar zuwa birnin Gaza wanda ya fuskanci lugudan wuta sosai a lokacin da Isra'ila ta kai harare ta kasa da ta sama wanda sojojin kasar suka ce sun kai su ne da nufin murkushe kungiyar mayakan A makon da ya wuce ne gwamnatin Trump ta fara korar daruruwan baki da ke zama Amurka ba bisa ka'ida ba musamman waɗanda suka taba aikata laifuka ko da yake a yayin wata hira da shirin This Week na gidan talabijin din ABC babban jami'in da ke kula da iyakokin kasar Tom Harmon ya ce su ma bakin hauren da basu taba aikata wani laifi ba basu tsira ba ƴan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda sun shiga tsakiyar birnin Congo mafi girma a gabashin kasar a yau Litinin a cewar wasu da suka shaida lamarin wannan shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a rikicin da aka shafa shekaru da dama ana yi a yankin wanda dama ke fama da rikicin jinkai ɗaya daga cikin mafi muni da aka gani a duniya Hadakar kungiyar ƴan tawayen da ke karkashin jagorancin ƴan tawayen M23 da galibin mambobin ta ƴan kabilar Tutsi ne ta ce ta kwace gaba ɗayan birnin da ke kusa da tafki amma ba a iya tabbatar da hakan ba daga wata majiya daban An yi ta harbe-harbe a kusa da wani filin jirgin sama da tsakiyar birnin da kuma kan iyakar kasar da Rwanda inda wasu mazauna birnin biyu suka ba da rahoton cewa ana ci gaba da gwabza fada.
Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jira kamar da caji 8:00 kenan da rabi agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ayyubu Jingir bisa rasuwar Hajiya Shatu Ayyubu dake Jingir a karamar hukumar Basa a jihar Plateau Nigeria. Da fatan Allah ya gafarta mata mu kuma idan ta muta zo isa mu cika da imani. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Sitani gabatarwa da Fiona Wamai nan Dudu da ta hada mana shirin sai injiniyar mu Helen ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kama kada yi nisa ga shirin yau da gobe.